میخوانیم لوال
Yadda kike so na ni ma ina san ki sosai Yadda kike so na ni ma ina san ki sosai Cikin idaninki suna sakan shauki na kasa ne barki juyo na kalle ki bani hanni bada mamaki ki nuna soyayya a shaida kin so ni sosai oh zo ki ji zo yar baba kamar ki bazan samu ba waye taba ki bazan kyale ba ne haka ban kyauta ba dala damuwa ta same ki da kyawar iya anan kike mulki amma ta Zabeki akan ki kowa yazo miyo yaki ina san ki santana koda babu bandana ina kara hamdala yawa ko cikin gida kina raina sosai doguwa mai hanci mai aji ta gaban mota kin wuce an fola ga diga kin fata mai lafiya ya ganki ya kyasa dikin mai shiri akan ki a fasa kwarai tangaran baya kamar tasa jigabai dake a zuciyakin motsa dan kina da ba damuwa kina bani nasuwa
songs done.